الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a tare ga watan Juma'a da akhira shekara ta 2434 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 19 ga watan hudu shekara ta 2013 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wai misali kamar yanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kasa bayinsa al'ummu daban-daban shi ne tambayar dan uwa in aka ce al'ummar manzuwa ne ko jama'ar annabuwa ne wannan jama'a ta shi ta hada mu'minai da kafirai ko kuma ya kebanta da wanda suka yi imani da shi idan aka ce al'umma ta annabuwa ne ko ta manzuwa ne ba bambanci tsakanin mu'minai da kafirai dukkan su za a kirga su a cikin jama'a shi a ranar kiyama illa kasancewar kowane manzo da kowane annabi al'ummar sa kashi biyu ce akwai ummatul da'awa akwai ummatul ijaba kamar yanzu misali idan muka dau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun ran da Allah ya aiko shi a matsayin manzo har zuwa kiyama da mu'minai da kafirai gaba daya za a kirga su cewa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne an gane ku amma duk galibin abin da yake zawwa na fadla cewa al'umma ta a ranar kiyama tana da kaza kamar yanda yake cewa inna ummati ya'tuna yawmal kiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu al'umma ta a ranar kiyama manzon Allah yace za su zo suna masu fari biyar ma'ana farin fuska da farin hannu da farin kafafuwa kamar yanda ake cewa doki mai alwala to wace al'umma manzon Allah yake nihi anan ummatul ijaba ma'ana waɗanda suka gaskata shi a matsayin manzo suka kadaita ubangijinsu a cikin ibada har mutuwa ta ci musu akan haka don haka kenan kafirai ba sa cikin wannan fadla da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa amma in aka tada su a ranar kiyama a matsayin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke amma waɗanda suka kangare masa don haka kenan kowane manzo da zaka dauka jama'ar da ta zamani da su wanda Allah ya turo shi zuwa gare su da waɗanda suka amsa masa da wanda basu amsa masa ba gaba ɗaya al'ummar shi ce kenan sai ka kasa su biyu ummatul ijaba da ummatul da'awa nam
akwai haramci cewa mace mai al'ada ta yi
wai misali mace idan tana cikin jinin al'ada shin ya halatta ta yi kunshi ko ta yi kitso da sauransu? Kitso da lalle ba su da alaka da jinin al'ada, domin kitso da lalle ba ibada ba ne ba, an gane ko? Ado ne wanda yake na halak ga mace, in ta kyauta ta niyya ne zai rikide zamanto ibada, in har ta yi don ta burge mijinta ta kayatar da shi da kyaukyawar niyya, to wannan abu wanda yake na halak zai rikide zamanto ibada a sababin kyawun niyya. Amma kasancewar ba shi da alaka da jinin al'ada, jinin al'ada iya abin da yake haramta ma mace shine sallah, da sallah da dawafi baya halatta mace da take jinin al'ada ko jini na biki ta aika ɗaya daga cikin su, amma duk sauran wasu ayyuka na ibada ba a hana ta bayyana su. Hatta da mas'ala ta wajen karatun alqur'ani ko dafa alqur'ani mas'ala ce wadda take khilafiya, wasu malamai suna ganin halacci, wasu suna ganin baya halatta ta dafa alqur'ani, waɗanda suka ce ba za ta dafa ba duk dalilan da suka zo da su gaba ɗaya babu dalilin da zai iya zama hujja. Na'am. Wai kasancewar mace in ta gama al'ada game da tsihi kai da za ta yi domin wanka na yankewar jinin al'ada, a magana mafi inganci wannan tsihi kai wajibi ne, an gane ko? Kamar yadda umarni manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma Aisha, kuma haka yake cikin wani hadisi wanda na cikin sahihai, tare da cewa wasu malamai suna ganin matsayin shi sunna ce mustahabba, amma alqawlu bil wujubi aqrab, cewa wajibi ne, dole ne a duk lokacin da mace ta gama jinin al'ada kafin ta yi wanka ta tsihi kanta. Kwarai. Na'am. Da zani? Wai kamar kunshi da mata suke yi mai zani mai wani ado, kamar misali hoton maciji ko wasu abubuwa, wannan haramun ne baya halatta, duk wani abu wanda yake mai rai haramun ne a zana shi, an gane ku? Wannan yana cikin alwashin irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta, kuma haramcin ta fuska biyu zana abu wanda yake mai rai, amma shi irin zanen wani fular da makamantansu wannan matsayin shi halatta ne, amma ta bangaren kunshi, saboda shi ba abu ne ba wanda yake zama dindindin a jiki, amma irin na wannan alwashin da za a tittilla da allura irin yanda misali kafirai suke yi, wani a masa hoton kunama, wani hoton maciji, wani kan zaki, wani kurwa, wani menene, wannan duka baya halatta, ba bambanci tsakanin namiji da mace, irin wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi la'anta wanda ake kiran shi alwashin. Na'am. A sallah ɗaya yi niyya biyu, raka'atul fajr bai yi ba, rana ta hudu ta ɗaukaka kamar misalin ƙarfe tara zai yi ta, abinda kake tambaya gaba ɗaya sai yi niyyar ita ce raka'atul fajr, kuma ita ce ne sallar wallaha, bai ya dacewa, kamar yanda ka farka lokacin la'asar baka yi azzahur ba, shikenan a niyya kawai sai kai niyya azzahur ce da la'asar a jumurce raka'a hudu, kowace tana zaune da gindin kanta, sallar raka'atul fajr matsayinta daban, sallar wallaha matsayinta daban, kamar misali ana bin ka bashin azumi, kuma ga azumi za ka yi na Ramadan, sai ka yi niyyar da azumin da bashin da ake bin ka da azumin da yake lokaci, ko ga za ka yi azumi na nafila sai ka yi niyya na ramuwa ne kuma sannan na nafila ne, duka bai ya dacewa, ɗaya ake yi ana. Na'am.
Da
wai kana da larura ta rashin iya zuwa masallaci zaka iya yin sallah ta hanyar loudspeaker sauti bayya halatta haramun ne duk sallar da aka bi ta hanyar loudspeaker sallah ce batacciya sharadin koyi da liman in ma kana ganin shi ko kana ganin mamun da suke koyi da shi duk wanda ya bi sallah ta hanyar sauti ba shi da sallah kwarai wai haƙin ka ya murƙayi ba inda za ka kai ƙara sai irin waɗannan kotuna waɗanda suke na ɗagutu wanda haƙin naka yana iya tuzarta a nan ƙa'ida kana iya kai ƙara a fito maka da haƙinka abinda ya shafi kenan wani haƙƙi na a takura mutum a fito maka haƙinka wannan kana iya kai ƙara amma na maganar misali wasu hukunce-hukunce na daban wanda Allah ya riga ya zartar da dokoki ga yanda suke naka kai ƙara irin wannan yanzu misali rabon gado a kotun ɗaguci namiji da mace duk ɗaya ne ba bambanci a matsayinka na musulmi bayyana halatta ka kai irin wannan ƙara kotu ta ɗaguci a yi maka irin wannan rabon gado in ka kai ƙara wannan ka kafirce ma alƙur'ani da sunna amma wannan misali haƙƙinka ne wani yadda ya ci kuɗinka ya ƙi huddo maka ko wani ya zo yana buƙatar zai zalunce ka abinka ne yake buƙatar ya danne to wannan ba laifi kakan iya kai ƙarin shi a huddo maka haƙƙinka a farko in har misali alƙalai waɗanda suke na addini za su iya fito maka da haƙƙinka to a farko bai ya halatta ka kai wancan kotu wajen alƙalai waɗanda suke na musulmi su za ka kai ƙara wajensu a yi ƙoƙari a fito maka da haƙƙinka darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul hajji mun tsaya ƙarshen babi na 74 kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi farkon babi na 75 ƙala abu abdullahi muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah babu siqayatil hajji قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا أبو غمرة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله الطحان البصري عن خالد الهضاء عن إكرمة هو مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس رضي الله عنه يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال اسقني قال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه قال اسقني فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويأملون فيها فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه يعني آتك وأشار إلى آتك ما لم الله يجيك أنسك تشيوى ونم بابيني وندك بياني قمدا وتشاير دع الحلفي كوكما سكاية الحج babi ne wanda ke bayani game da wato ruwan zanzam Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara musu yadda ke cewa ista'azana al-Abbas ibn Abdul Muttalib wato al-Abbas ibn Abdul Muttalib ya nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yabita bi Makka wato ya koma Makka ya kwana layali ya Mina a kwanuka waɗanda suke na Mina. Kwanuka na Mina shine 11, 12, 13. Lokacin da aka zo a ran 10 ga wata aka yi jifa, aka yanka hadaya, aka yi aski, aka zo Makka, aka yi tawaful ifada. Al-Abbas sai yake neman izini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna a nan Makka ya kwana ba tare da ya koma Mina ba, wanda ka'ida abin da yake sunna karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan mutum ya zo a ran 10 ga wata ya yi tawaful ifada, to ba zai zauna a Makka, dole ya koma can Mina ya kwana 11. In az-zuhr ta yi ya zo ya yi jifa, in ya yi jifa hallo zai koma nan dai Mina ya kwana 12, ran 12 bayan az-zuhr ya zo ya yi jifa. In yana so a ran nan ma sai ya gaggauta ya dawo Makka. Idan yana buƙatar jinkirtawa sai ya sake kwana a nan Mina ran 13 bayan az-zuhr in ya yi jifa, shikenan aikin haji ya kare. To shi Al-Abbas a ran 10 ga wata da aka zo aka yi tawaful ifada, sai ya nemi izini ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da cewa ya kwana a birnin Makka a waɗannan darare na Mina, ba dan komai ba, kuma Mina ajali sikayatihi, wato saboda shayar wanda yake ma alhazzai, wanda kasancewar shayarwa wannan Al-Abbas ya gaje ta tun daga kakan shi, domin asali Abdumanaf kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sa tun a jahiliya, idan lokacin hajji yayi shine yayi wani dan kududdufi wanda yake na fata, an gane ko wani dan tauki ne yayi, yake dauko ruwa a cikin goruna da salka sai ya kawo ya cika. Idan ya cika wannan wuri sai ya ringa shayar da alhazbai wannan ruwa. To haka shi Abdumanaf da ya wuce dan shi Hashim sai ya gaji wannan, shi Hashim sai ya zamanto shi yake kula da wannan shayar da alhazzai, shi ma da ya wuce sai ya gada ma dan shi Abdul Muttalib, an gane ku, Abdul Muttalib ya ci gaba da wannan aiki. A lokacin Abdul Muttalib aka tona rijiya ta Zanzam, da aka tona ta ruwa ya fito, Abdul Muttalib sai ya zamanto da vino yake kawowa sai ya zuba a cikin wannan rijiya, in ya tara ruwan sai ya kawo da vino ya zuba, domin ruwan yayi zaki yayi dandano wanda yake mai dadi, ma'ana shine Coca-Cola kinsa irin wannan lokaci, shine ake kiran shi annabi. Akwai na dabino, akwai na inabi, wanda shi abu ne wanda yake na halak, iya abin da yake haramun a yi tsime a cikin abu wanda yake mai saukin canzawa ya sanya maye, irin su gora, irin su wannan su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta. Duk abin da in an san an yi tsime a cikin shi zai yi saukin tsimama ya sanya su, to wannan haramun ne bai halatta. To shine anan shi Abdul Muttalib wato ya gada ya ci gaba da wannan aiki. To wannan aiki sai ya zamanto Abdul Muttalib da ya gushe dan shi Al-Abbas ibn Abdul Muttalib a lokacin nan shine yaro a cikin dukkan ɗan uwan shi, shi ya gaji wannan matsayi. To dan haka shine Al-Abbas sai yake neman izini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwana a nan birnin Makka ba dan komai ba, domin kokarin shayar da alhazzai wato ruwan Zanzam. Fa adina la manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya bashi izini, an gane ku, ya bashi izinin cewa ya zauna. Wannan ke nuna mana cewa shi aiki na alkhairi ba a buƙatar mutum ya tsida shi a kan shi, abinda ake buƙata ka gadar ma bayanka, in dai aiki ne na alkhairi wane ya gadar ma wane, wane ya gadar ma wane, wane ya gadar ma wane, haka ake buƙatar aiki na alkhairi ya dure a cikin zuri'an mutum har zuwa kiyama. Don haka aiki ne wanda yake mai kyau, wanda suka gaje shi tun daga kakannin kakanninsu, wanda kuma lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya tabbatar da Al-Abbas ibn Abdul Muttalib wato akan wannan aiki nashi kamar lokacin da wasu suka dan ringa jayayya irin su Ali ibn Abi Talib shi ma ya so ya karbi wannan matsayi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tabbatar ma wato Al-Abbas cewa wannan aikin shi ne wanda ayyukan da abinda suka gada a farko kamar yanda wannan ɗaya daga cikin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Usayy ibn Kilab a farko shi ya gaji shine matsayin kula da tsaron Ka'aba sannan da shayar da alhazzai da tuta ta yaki ta birnin Makka a hannunsu take sannan da karɓar baki da gidan shawara gaba ɗaya waɗannan abu biyar a hannun Usayy ibn Kilab suke wanda wannan darun nadawa Usayy ibn Kilab shine ya gina ta a birnin Makka shine farkon gidan da aka gina a birnin Makka bayan Ka'aba to sai ya kasance tsakanin wato ƴaƴansa da ƴaƴan Abdumanaf wato sai suka sulhunta tsakanin su su suka ba su kashi biyu sannan su kuma suka rike sauran kenan anan sai suka ba ƴaƴan Abdumanaf wato shayarwa da tiryar baki amma sauran wannan matsayi uku rike tuta ta yaki da kuma tsaron Ka'aba wanda tsaron Ka'aba sai ya koma akan a ƙarshe a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya dawo hannun shi bayan an ci Makka da yaki shine Usman ibn Abi Talha wanda kamar yanda bayani ya gabata to shine anan shi dai Abbas ya nemi izini manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi izini wannan kuma ka'ida in kana tare da shugaba baya dacewa ka kadi gabanka ka aikata wani abu ba tare da neman izini ba kamar yanda Allah ya tarbiyantar da mu'minai akan haka innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'zinu innal ladhina yasta'zinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم to dan haka anan shi al-Abbas bai zauna ba takannas domin ya kwana a birnin Makka sai da ya nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah ya bashi izinin cewa ba laifi yakan iya zama to anan wasu malamai suke cewa shin wannan yake banta da al-Abbas akan wannan aiki wanda yake da irin wannan aiki shine zai iya kwana ko kuma wanda yake da wani uzuri na daban shi ma yakan iya kwana a birnin Makka bar kwanukan Mina a magana wadda take mafi tabbata wannan bai keɓanta ba da Al-Abbas ibn Abdul Muttalib kuma bai keɓanta ba da shayarwar da suke duk lokacin da ya kasance akwai wani uzuri mai ƙarfi wanda zai hana mutum kwanan Mina ba laifi mutum yakan iya kwana a birnin Makka kuma babu uzuri zaka iya kwana amma ka tabbatar da cewa dole sai ka bada fidiya domin wannan kwana Amina 11 12 13 matsayin shi wajibi ne duk wanda ya bar shi ya bar wajibi daga cikin wajibatul hajj abinda zai cike masa gibin shine in ma ya yanka rago ko ya azumi uku ko kuma ya ciyar da miskini shida sannan hadisi na gaba Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jaa ila siqayati fastasqa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo zuwa rijiyar zanzam fastasqa manzon Allah ya nemi a shayar da shi fa qala al-Abbas al-Abbas ibn Abdul Muttalib sai ya fada ga dansa shine al-Fadl yace izhab ila ummik yace je ka wajen mahaifiyarka fa'ati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi sharabi min indiha zuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wani abin sha na musamman daga wajenta an gane ko ita ce Lubaba bintul Harith al-Hilaliya shi manzo Allah ya zo rijiyar zanzam ya nemi cewa Abbas ya meko masa guga ya sha shi kuma Al-Abbas yace Fadl yace je ka gida wajen mahaifiyarka zo da wani abin sha na musamman a ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha ma'ana tsime kenan shine Coca-Cola kinsu da suke wannan yana nuna mana yanda sahabbai suke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke karrama shi faqalat ini manzo Allah sai yace shayar da ni man ya Abbas qala ya rasulullah sai Abbas yace ya manzo Allah innahum yaj'aluna aydiyahum fi yace jama'a suna tsoma hannunsu cikin wannan ruwa an gane ko uzurin da ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a suna tsoma hannunsu kenan akwai kazamta da dauda a ciki qala skini manzo Allah yace shayar da ni da ya Abbas fa shariba min al Abbas sai ya janyo ruwa a guga sai ya mika wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kafa kai ya sha an gane ko nan ne zamu iya ganewa kasancewar anan akwai kaskanta kai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da irin siyasa ta tafiyar da al'umma kasancewar shi anan al-Abbas ya bashi uzurin cewa jama'a suna tsoma hannuwansu a ciki to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama me zai yi sai ya kalli maslahar cewa ulalla cikin zukatan jama'a inda zai kyamaci shan wannan ruwa kaga kasancewar jama'a za su fahimci cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar ya daukaka kanshi akan wannan abu wanda kuma anan malamai suke cewa irin tsantsani da kyama wannan bai yada cewa ga mu ne ya zamanto mutum yana da tsantsani akwai mutumin da in wani ya riga ya dauki abu ya sha shi kawai baya sha ba kuma wane ne to irin waɗannan abubuwa duk ba sa dacewa kuma anan ke nuna mana halaccin in an maka wani abu na karamci ba laifi kakan iya maidawa kamar yanda anan al-Abbas ne yayi tura dan shi yayi cewa a je gida a zuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wani abun sha na musamman manzo Allah yace a yace Abbas shayar da ni kenan in har an maka wata kyauta an maka wani karamci in har akwai wata maslaha ba laifi kakan iya mai da wannan kyauta anan wata maslaha ta sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kar a zo masa da wannan ke saboda anan maslaha ta jama'a kasancewar shi Abbas ya ce jama'a suna tsoma hannu kaga anan rashin tsantsanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi sha wannan ruwan yafi a zo masa da wani abin sha wanda yake na musamman kamar yanda bayani ya gabata su da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke daukan kyauta ta musamman ya ba Umar Umar sai ya ki amsa sai ya ce ya rasulullahi wanda yafi ni bukata yafi ni talauci a bashi manzo Allah sai ya ce ce Umar amshi in irin wannan kyauta ta zo maka ba tare da ka roƙa ba ba tare da kana zalama da kudayin a dauka a baka manzo Allah ya ce ka amsa in ka ga dama ka yi amfani da ita in baka bukata in yaso ka ba wani to dan haka kasancewar ya halatta in an maka wata kyauta an maka wani karanci in har akwai wata maslaha ba laifi kakan iya maidawa kamar yanda anan aka ce za a zo masa da abin sha na musamman manzo Allah ya ce a yana ci dai akan cewa Abbas ya bashi to shine anan sai Abdullahi dan Abbas ya ce thumma ata zamzama wani lokaci manzo Allah sai ya zo rijiyar zamzam wa hum yasquna wa ya'maluna fiha wato Abbas da su da ƴaƴansa kenan zuri'ar suna shayar da alhazai suna aiki a cikin wannan rijiya a dauko ruwa a ba mabukata su sha manzo Allah sai ya ce i'malu yace ku ci gaba da aikin ku wa innakum ala amalin salih yace lalle kai Abbas da ƴaƴanka kuna kan wani aiki wanda yake na kwarai wannan na nuna mana cewa idan mutum ya zamanto akan aiki na alkhairi ba ido ba ake sa masa ƙara masa ƙarfin gwiwa aiki kamar yanda anan manzon Allah ne kuzari ne yake ba su da nishadi yace i'malu ku ci gaba da aikin ku fa innakum ala amalin salih domin kuna kan aiki wanda yake na kwarai thumma qala sannan sai manzon Allah yace laula an tugulu ba dan wato kada a fi karfin ku ma'ana jama'a su rinjaye ku idan sun ga cewa na shiga cikin rijiya ko kuma na zura guga da kaina na janyo na sha to jama'a za su yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ya so kuma a yi cha gaba ɗaya wannan matsayi sai a karbe ma al-Abbas da shi da zuriyar shi shi manzon Allah ya ce laula an tugula ya ce ba dan kada a rinjaye ku a yi muku jin karfi akan wannan matsayi naku da nazaltu manzo Allah yace wallahi da na shiga cikin rijiyar hatta aba alhabla ala hadhihi manzo Allah yace in dore igiya anan ma'ana anan kafadar shi karma manta shine yace yani atika wato shine atik din sa kenan tsakanin wuya da kafada shine ake kira da atik shine sai yace wa ashara ila atikihi sai ya nuni zuwa nan manzo Allah yace da na shiga na duro igiya na jeyo nan manzo Allah yace da na jeyo amma me ya hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda kada a muslimin karfi akan matsayin shi wanda matsayi ne wanda yake na daraja a ce kai kake kula da wannan rijiya ta zanzan wanda har yau dangin Abbas ma'ana jikokin shi su suke kula da wannan matsayin har yau su ne an gane ko dan su larabawa suna da bambanci da mu mutane ne waɗanda suke masu rike salsala wanda akalla balarabi sai iya huddo maka wannan shi dan wane ne jikan wane ne jikan wane ne sai ya huddo maka sama da kakan shi in sun kai 40 ga yana da su a rubuce suna da rike wannan salsala har yau to shine anan za mu gane cewa kasancewar duk abinda kasan in ka aikata wani abu wanda yake na rashin zutuwa zai iya biyo baya to abin da ya dace ga bari kaga anan ba komai ya hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga da kanshi ya dau guga ya janyo ba dan komai ba dan kada mutane su yi koyi da shi kenan za su yi ca wannan matsayin kuma sai su amshe ma kenan Abbas da shi da wato zuri'ar shi wanda kuma matsayi ne wanda yake na daraja aiki ne wanda yake na alkhairi wanda sun gaje shi uwaye da kakanni to dan haka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada uzurin shi anan dan haka sai ya ce ma Abbas ya dauka ya bashi ya sha a takaice wannan abin da ya shahi wato ruwan zanzam ne shine malam kenan yayi babi wanda yake na musamman kamar yanda aya ce ta alqur'ani wanda ubangiji ta'ala ke cewa aja'alatum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir yake cewa kamar wannan aja'alatum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna inda Allah wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin to dan haka shine anan kasancewar malam yace babu siqayatil haji kenan baban da ke bayani game da wato shine rijiyar zanzan ruwan zanzan kenan dan haka kenan ya shigo da shi a wannan babi na haji abinda ake bukata kenan zanzan dama yana daga cikin abubuwan da suke mustahabbai wanda ake bukatar mutumin da yaje haji ko umra ya yawaita shan ruwan zanzan saboda albarkar da take cikin shi kamar yanda zamu iske a babi na gaba babu ma ja'a fi zamzam wa qala abdan akhbarana abdullah qala akhbarana yunus wa ibn yazid al-aili an az-zuhri wa ibn shihab an anas ibn malik radiyallahu anhu annahu qala كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقفي وأنا بمكة فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بدست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فأرج إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء الدنيا افتح قال من هذا قال جبريل قال جبريل قال حدثنا محمد هو ابن سلام هو ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن عاصم عن الشعبي أن ابن عباس رضي الله عنهما حدث قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم قال عاصم فحلف إكرمة ما كان يومئذ إلا على بئير wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wato ruwan zanzam shine anan malam ya zo da hadisin Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, wanda hadisin na nuna mana cewa ruwan Zamzam ruwa ne wanda yake ma'abucin albarka. Shine yake cewa Abu Dharr, Allah ya kara masa yadda, ya kasance yana bada labarin cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace furi ya sakafi, manzon Allah yace an kware rihin daki na, wa ana bi Makka, a lokacin nan ina birnin Makka. Wannan ko lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin gidan Ummu Hani, diyar Abu Dalib. An gane ku, wanda gidanta yana nan gindin harami na Makka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin dare Jibril alaihi salam ya sauko, kawai sai aka kware rihin daki. Shigowa ke da wuya yace fa nazala Jibril alaihi salam, da aka kware rihin daki Jibril sai ya sauko. Da ya sauko fa faraja sadari, sai ya tsaga kirjina. Thumma ghasalahu bi ma'i Zamzam, aka fito da zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka wanke ta tas, wato da ruwan Zamzam. Thumma ja'a bi qasatin min zahabin mumtali'in hikmatan wa imana, sannan sai ya zo da wata tasa. An gane ku, tasa da ake fada a Hausa larabci ne aka rikida shi aka juya shi, bas shine ake cewa tasa, bas an gane ku, ma'ana kwano kenan, wani makayi haka. Shine yace kuma ja'a bi qasti, sai ya zo da wani makayi min zahabin wanda yake na zinare, mumtali'in hikmatan wa imana, wanda ke cike da hikima da imani. Fa afraga hafi sadari, gaba daya sai ya zuba a cikin kirji na, ma'ana a cikin zuciyata. Kuma abu baka husanan sai ya maida kirjin ya dinki. Wanda kasancewar anan malamai suka ce hikima da kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga rihin daki ya kware, ba dan komai ba shimfiɗa ce, dan abin da zai biyo baya kar ya ji tsoro. An gane ku, inda a ce ba tare da ya ga wannan shimfiɗa da aka yi kai tsaye aka zo aka ce za a tsaga kirjinsa, wanda wannan tsaga kirji karo ne da dama. A farko lokacin yana cikin Banu Sa'ad, mala'iku sun ɗauke shi daga cikin yara suna wasa da shi can, aka tsaga zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kawai. To wannan na biyu a daren da za a yi iraji da shi ne kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai na garihin daki ya kware. Jibril sai ya sauko, saukowar da yake sai ya tsaga kirjina, ya fito da zuciyata, aka wanke ta da ruwan Zamzam, sannan sai ya zo da wani makayi na zinare wanda ke cike da hikima, wato da imani, sai ya zazzaga shi a cikin zuciyata. Kuma Abu Bakar, sannan kuma sai ya maida kirjin ya dinki. Kuma akhadha bi yadi, sannan sai ya kama hannuna. Fa araja ila sama'i dunya, sai ya hau zuwa saman duniya. Duk da cewa akwai iftisar a wannan lafazi, an gane ko, tare da cewa daga nan wato harami na Makka masallacin Qudus manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je, sannan daga can ne aka yi sama da shi aka tafi zuwa saman bakwai. Shine anan yace thumma akhadha bi yadi, sannan sai ya kama hannuna. Fa araja bi, fa araja ila sama'id dunya, wato sai ya hau zuwa saman duniya. Kala Jibril li khazin sama'id dunya, Jibril sai ya faɗa ga mai tsaron wato saman duniya kenan, sama wannan wadda take tafasa a duniya kenan, wannan na'at ne na as-sama kenan, duniya sama wadda take tafasa kenan ta farko. Jibril yace ga mai tsaron iftah, yace buɗa. Kala man haza, mai tsaron sai yace wane ne? Qal Jibril, sai yace shine Jibril alaihi salam. A wace riwaya wa yake tare da kai? Sai yace ga ya fiyayyen halitta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, an aiko ne inje da shi. Haka suka ringa yi ana wucewa ana wucewa da irin abubuwa na al'ajiba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gani a zuwan shi da dawowa. A takaice dai, wannan hadisi da malam ya shigo da shi ba dan komai ba, dan ya nuna mana fadula da martaba ta ruwan Zamzam, gaya da shi aka wanke zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Inda akwai ruwan da ya wuce Zamzam, da shi za a wanke zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. dan haka ruwan zanzam ruwa ne wanda yake ma'abucin albarka. Akwai hadisai wadanda za su iya zama illa kar a karkashin babu sai dai ba akan sharadin malam ba suke, irin hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma'u zamzama lima shuribala, ruwan zanzam na kasancewa ga abin da aka sha shi saboda shi, duk abin da ka sha duniyar ka sha ruwan zanzam to Ubangiji subhanahu wataala zai cika maka gurinka, inda nihin ka samu lafiya Allah zai baka lafiya, inda nihin ka samu ƴaƴa Allah zai baka, in arziki kake so Allah zai baka, in ilimi kake so Allah zai baka, duk abin da kake da bukata in dai ka sha ruwan zanzam da wannan niyya Ubangiji ta'ala zai cika maka. Wanda yi sharhin wannan littafi Ibn Hajar Allah ya ji kansa yake cewa lokacin da Allah ya azurta ni da yin haji da naso da nazo shan ruwan zanzam yace sai nayi addu'a nace ya Allah ka bani ilimi irin na al-Imam Az-Zahabi, saboda shi a tunanin shi shi bai gaba wani malami irin al-Imam Az-Zahabi. Yace tahiyya da tayi tahiyya sai na ga na kire al-Imam Az-Zahabi, yace ashe farla Allah yawa gare ta, yace inda na sani sama da haka zan roka. To dan haka ka'ida shi ruwan zanzam, kuma karka fahimci cewa he ka je gindiri jiya ko wannan kwallon da ake kashi daga Najeriya ka dauka ka sha da niyyar abin da duka dai ruwan zanzam ne, dan ba sharadi bane sai ka je gindiri jiya da niyyar ka sha shine Ubangiji subhanahu wataala zai cika maka. Shine wani malamin mu yake ba mu labarin wani malamin sai yake cewa yana cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya zaman tuba wali ya matsa shi ya matsa shi ya rasa yanda zai yi, yace sai ya je ya sha ruwan zanzam da nihin cewa Allah ya rike masa wannan bawali har ya kai lokacin da zai koma gida. Ya je ya sha ruwan zanzam yace sai ya ji bawalin gaba ɗaya kwata kwata babu shi, da wannan niyyar ya sha kuma Allah ya tsaida masa bawalin sai da ya gama ya koma gida sannan ya wannan. Hadisi na biyu shine hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa saqaitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min zamzam fa shariba wa huwa qa'im, yace na shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ruwan zamzam manzon Allah yana tsaye ya karba ya sha. Wanda kaga Abdullahi anan ya gaji kula da rijiyar zanzam daga mahaifin shi shine Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, to shine anan yake ba da labarin cewa na shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zamzam fa shariba wa huwa qa'im, manzon Allah ya sha halin yana tsaye. Asim sai yake cewa fa halafa Ikrima, yace Ikrima yantaccen bawa na Abdullahi dan Abbas wanda almajirinsa ne sai yake cewa ma kana yau mai izin illa ala bayyir, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da Abdullahi dan Abbas ya shayar da shi bai kasance ba akan raƙumi, saboda shi Ikrima anan ya kure cewa yaya za a yi manzon Allah ya sha ruwa a tsaye bayan ga dalilai wanda suke nuna rashin halaccin mutum ya sha a tsaye. Dan haka anan yace ma kana yau mai izin illa bayyir illa ala bayyir, yace manzon Allah bai zaman tuba a wannan lokaci da Abdullahi dan Abbas ya shayar da shi face yana kan raƙumi. To dan haka kasancewar akwai hadisi tabbatacce wanda yana cikin wannan littafi na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha ruwa a tsaye kuma ruwan zanzam ne, hadisi ne sahihi, amma me yake karantarwa ko yake bayani shine halacci shi abin da yake sunna, in mutum zai sha wani abin sha shi ne ya sunna, amma tare da ya halatta mutum ya sha a tsaye, amma abin da aka fi so mutum ya sha a tsugunne. باب طواف القارن. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال اخبرنا مالك هو ابن انس ابن مالك الاصبهي المدني عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فاهللنا بعمرة ثم قال من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يهل حتى يهل منهما فقدمت مكة وأنا حائض فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الله مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتك فطاف الذين أحلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أُلي هو إسماعيل ابن إبراهيم عن أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار فقال إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت فلو أقمت فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت فإن هيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا قال ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يسدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي وأهدى هديا اشتراه بقليل ولم يزل على ذلك فلم ينهر ولم يهل من شيء هرم منه ولم يهلك ولم يقصر حتى كان يوم النهر فنهر وهلك ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وقال ابن عمر رضي الله عنهما كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم wato wannan babi ne wanda ke bayani game da dawafi na mai kirani wanda bayani ya gabata aikin haji kala uku ne farko dai akwai ifradi sannan akwai alkiran sannan akwai attamattu wanda kowanne bayani ya gabata akan shi shi in aka ce alifradi shine mutum ya daura aniyar haji ita kadai idan aka ce alkiran shine mutum ya jefi tsuntsu biyu da dutse daya a lokacin da aka zo miqati sai kai niyyar haji da umra tare ko kuma kai niyyar umra kafin ka fito iso maka ka fara tawafi sannan kuma sai kai niyyar haji ko ka dau niyyar haji kafin ka zo sannan sai ka kuturtar da niyya ta umra kenan ka zo kai wannan tawafi sannan kuma ka ci gaba da zama sai a ran 10 ga wata kenan zaka yi tahallul shine ake kiran shi at-tahallulul awwal to shine anan yake cewa babi ne wanda ke bayani dangane da dawafi na mai kirani yanda yake kenan kaifiyar yanda dawafin sa yake shine Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada a hajjin sa wato ta ban kwana a shekara ta 9 kenan fa ahalalna bi umra tace sai muka dau niyya ta umra lokacin da aka zo miqati abinda ake nihi da al-ihlal alal shine niyya fa ahalalna bi umra muka yi niyya ta umra wanda asalin al-ihlal wato shine daga sauti ثم قال سنن سي منزل الله صلى الله عليه وسلم يا فدا لوكacin da aka iso makka yace man kana ma ahu hadiyya manzo Allah yace duk wanda yake da hadaya falwi hinda bil hajji wal umra manzo Allah yace to yi niyyar hajji da umra gaba daya an gane ko lokacin da aka zo manzo Allah yace duk wanda yake da hadaya tare da shi manzo Allah yace to ya hada hajji da umra gaba daya ya daro aniyar shi thumma la yahillu manzo Allah yace sannan ba zai kunce harami ba hatta yahilla minhuma sai ya kai lokacin da zai kunce daga hajjin da umra gaba daya kenan shine rango magawata kenan wannan kaida duk wanda ya kuro hadaya manzo Allah yace to yayi niyyar hajji da umra gaba daya Aisha tace faqadimtu makkata wa ana hayy tace sai na iso gurnin makka halin ina jinin al'ada wanda sun kusa makka sun yada zango a wani dawa da ake kira shi sarri anan jinin al'ada ya zo ma Aisha Allah ya karrama ta yadda har aka isa makka Aisha tana cikin jinin al'ada tace falamma qadaina hajjana an gane ku ta wannan jinin al'ada bai hana ta bayin haji domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mata if'ali kullama yaf'aluhu al-hajj ghayra Allah tadufi bil bayt aw kama qala manzo Allah yace duk abin da mai haji yake aikatawa ke mai manzo Allah yace abu ɗaya ne ba zaki ba tawafi da Ka'aba sai kin samu tsarki to shine dan Aisha take cewa lokacin da muka gama hajjin mu arsalani ma'a Abdurrahman ila Tanayyib manzo Allah sai ya hada ni da dan uwana Abdurrahman ibn Abi Bakar Aisha ta haura kuma ya jata suka tafi zuwa Tanayyib Tanayyib wuri ne wanda yake wajen Makka wajen harami fa atamartu Aisha tace sai na dauko niyyar umra daga can wanda shine dalilin duk mutumin da yake cikin garin Makka in zai yi umra to sai ya fita can wajen gari shine Tanayyib ko ya je wurin da ake kiran shi Jirana can mutum zai je ya dauko harami sannan ya dawo lokacin da nazo nayi wannan umra manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace hadhihi makana umratiki ma'ana wannan umra da kike yi manzo Allah yace ta kasance matsayin umrarki kenan an gane ko tunda bata jinin al'ada ya hana ta yin aikin umra har sai da aka kai ran da aka fita Arafa jini bai tsaya ma Aisha Allah ya karama ta yadda to da aka gama aikin haji gaba daya an gama kwanukan mina manzo Allah yace ya hada ta da Abdurrahman yace maza su tafi can zuwa Tanayyib ta dauko niyya ta umra ta zo ta yi da ta zo ta gama manzo Allah yace to wannan ita ce matsayin umrar ki wacce fa taqal ladina ahallu bil umra Aisha tace waɗanda suka yi niyya ta umra da aka iso Makka sai suka yi tawafi kuma hallu sannan sai suka kunce harami dan a can manzo Allah ya ce duk wanda bai kuro hadaya ba manzo Allah ya ce in ma niyyar haji yayi manzo Allah ya ce juya ta ya warware ta ya maida ta niyya ta umra ya maida ta umra an gane ku duk wanda bai kuro hadaya ba manzo Allah ya ce mai in yayi niyyar haji ya maida ta umra to shine Aisha ta ce da muka zo faɗa fal ladina ahallu bil umra waɗanda suka dauko niyya ta umra da suka zo gaba ɗaya kowa yayi dawa kuma hallu sannan suka kunce harami kenan mutum sai ya kunce harami ya sanya kayan shi na al'ada idan yana da iyali yana iya kusantar iyalinsa yakan iya shafa turare duk dai abinda aka hana mai harami to shi a wannan lokaci ya zama halaktun da ya riga ya gama umra kuma tafu tawafan akhara ba'da ar-raj'u min mina Aisha tace waɗannan waɗanda suka zo suka yi umra Aisha tace bayan an dawo daga Mina sai suka zo suka sake wani tawafi wanda yake na daban me ake me take nihi da aka dawo daga Mina kenan ran 10 ga wata da aka zo aka yi jifa na farko wanda ake yin shi a Mina a ran 10 sai suka zo Makka suka sake yin wani tawafi suka sake yin Safa da Marwa shine tawaful ifada sannan kuma suka yi as-sa'i bainas Safa wal Marwa shine tace thumma tafu tawafan akhara sannan suka yi tawafi tawafi na daban ba'da ar-raj'u min Mina bayan sun dawo daga Mina kenan a ran 10 ga wata wa amma allazina jama'u bainal hajji wal umra Aisha tace sanadi waɗanda suka hada tsakanin haji da umra aniya fa inna ma qafu tawafun wahida tawafi dai tak suka yi an gane ko tawafi dai tak suka yi kinan dan haka wannan dalili ne wanda ke nuna cewa shi mai kirani ba abin da yake kai shi illa tawafi guda tawafi guda shi yake kai shi dan haka kenan da aka zo makka kasancewar da aka yi tawaful qudum kenan shi mai kirani in yayi tawaful qudum wanda shi tawaful qudum matsayin shi shi wajibi ne daga cikin wajibatul hajj wasu malamai ba su kai shi ba matsayin wajibi a matsayin sunna suka ajiye shi wanda inda mai kirani zai je maka yake yin tawaful qudum sai a ran 10 ga wata yazo yayi tawafi ya safa da Marwa shikenan ya gama aikin hajji shi in ko lokacin da yazo yayi tawaful qudum in yayi safa da Marwa a wannan lokaci a ran 10 ga wata idan yazo tawaful ifada kawai zai wannan tawaful ifada da yayi shine a matsayin hajjin shi da umra gaba daya wancan safa da Marwa tuntuni ya riga ya gabatar da shi in ko lokacin da yazo yayi tawaful qudum wanda shi tawaful qudum zaune yake da gindin kai shi ba tawafi bane na umra ba tawafi bane ba na hajji shi matsayin shi sunna ce wanda take ta musamman ga wanda yake da wanda yake kirani ko kuma wanda yake ifradi an so in yazo birnin Makka farkon abin da zai yi tawaful qudum to shine anan Aisha ta ce wa ammal ladhina jama'u bainal hajji wal umra wadanda suka hada tsakanin haji da umra aniya Aisha ta ce fa inna ma tafu tawafun wahida tawafi dai tak suka yi kenan dan haka in ya gabatar da safa da Marwa kenan a ran 10 ga wata ba abin da zai yi illa tawaful ifada in kuma bai gabatar ba da shi kenan a ran 10 ga wata idan ya zo sai ya yi tawafi sannan kuma ya yi safa da Marwa kenan wanda suka yi tamattu'i su kuma tawafi nawa suka yi tawafi biyu tunda mai Aisha take cewa anan sun mafafu tawafan akhara ba'da an raja'u min Mina sannan suka yi tawafi na daban bayan an dawo daga Mina don haka shi mai tamattu'i tawafi biyu yake kai shi safa da Marwa biyu yake kai shi na farko da yi tawafin da yi na farko da safa da Marwa da yi na farko wannan na umra ne a ran 10 ga wata idan ya zo sai ya yi tawafi kuma ya yi safa da Marwa wannan na hajji ne amma shi wanda yake mai ifradi shi ma iya abin da yake kai shi tawafi ɗaya yake kai shi da sa'ayi ɗaya shi ma mai kirani iya abin da yake kai shi tawafi ɗaya da sa'ayi ɗaya kenan a nan suka gamu a inda suka rabu shi mai ifradi babu wajibcin hadaya a kai shi amma shi mai kirani akwai wajibcin hadaya a kai shi a inda suka sake gamuwa da mai ifradi da mai kirani gaba ɗayan su ba sa kunce harami in sun yi tawaful qudum sai ran 10 ga wata kenan bayan an yi jifa na farko a inda kuma shi mai kirani da mai tamattu'i suka hadu shine a wajen wajibcin hadaya hadisi na gaba Nafi ke cewa lalle Abdullahi dan Umar ya shiga wajen ɗansa Abdullah an gane ko shi sunan shi Abdullahi kuma ɗan shi sunan shi Abdullahi shine yace dakhala ibnuhu Abdullahi ibn Abdullah wato Abdullahi Abdullahi dan Umar ɗan shi Abdullahi kenan ya shigo wajen sa wa zaharuhu fid dar a lokacin nan shi Abdullahi dan Umar ya jingina bayan shi jikin katanga an gane ko yana jingina jikin daki faƙala sai ɗan yake ce masa inni la amanu an yakuna la'ama bainan nasi kita yace tsoro nake shekara an gane ku wannan shekara wato yaki ya kasance tsakanin jama'a yace tsoro nake yaki ya tabbata tsakanin jama'a saboda daman akwai wato takon saka tsakanin Abdulmalik ibn Marwan da Abdullahi ibn Zubair wannan shi Abdulmalik ibn Marwan shine a matsayin khalifa su ko mutanen Makka gaba ɗaya sun ma Abdullahi ibn Zubair mubayi a cewa shine matsayin aminu to shi ko ka'ida ta kubibi ba sa haduwa a cikin kubi guda a ƙasa ɗaya ko a gari guda ba a shugaba biyu to shine anan shi Abdulmalik ya tura Hajjaj zai je ya yaki Abdullahi ibn Zubair dole sai ya tankwasa sai ya zo yayi mubayi'a to shine a lokacin nan shi Abdullahi dan Umar ya zo birnin Makka yana nan cikin gida ya zauna ya jingina bayan shekin bango dan shi Abdullahi da ya shigo wajensa sai yake cewa inni la amanu an yakuna al'ama bainan nasi qital, ma'ana tsoro nake yaki ya kasance tsakanin mutane a wannan shekara. Fa yasudduka anil baiti, wato sahana ka game da zawwa Ka'aba, ma'ana sahana ka kenan zawwa wannan tsakanin su toshe tsakaninka da Ka'aba, ma'ana ba za ka samu damar da za ka shigo Makka domin aiki. Sai yace falau akamti, shawarar da yake ba mahaifin shi kenan ya zauna a birnin Makka dai har zuwa shekara ta bai. Fa qala sayyiki sai Abdullahi yake ce masa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita a shekara ta 6 domin ya shige Makka ya umra da jama'ar sa. Fa hala kufaru quraishin bainahu wa bainal baiti, kafiran quraishawa suka sha makanci tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da masallacin Harami, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa humul ladhina kafaru wa saddukum anil masjidil harami, shine yace fa hala kufaru quraishin bainahu wa bainal baiti, kafiran quraishawa sun sha makanci tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Ka'aba, dan haka sai yace fa in hila baini wa bainahu, in har an sha makanci tsakani na da Ka'aba, yace af'alu kama fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace zan yi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, tabbas kwa Ubangiji ta'ala yace ku jama'a ta mu'minai kyaukyawan koyi ya kasance gare ku game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi lokacin da aka tsare shi, manzon Allah ya yanka hadiye shi, manzon Allah ya yi aski sannan ya koma, kuma a shekara ta baki manzon Allah ya dawo akan sulhun da aka yi ya dawo ya rama wannan umra da ya zo da ni. Kuma kana sannan Ibnu Umar sai ya ce ushidukum, ina tabbatar muku anni kada aujabtu ma'a umrati hajja, yace haqiqa na kuturtar da haji, ma'ana na wajabta haji tare da umra ta, ma'ana kirani kenan. Kada sai yake cewa kuma kadima fatafa lahumu tawafan wahida, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yazo wato tawafi dai takkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi. Kaga anan me yake tabbatarwa, a shi ne kirani shi iya abin da yake kan shi tawafi guda da safa da marwa guda, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kirani yayi. Manzon Allah yake cewa ni ma da ban kuro hadiya ba, manzon Allah yace da na mai da niyya ta umra, to manzon Allah yanzu yayi kirani kuma iya abin da yayi tawafi dai. Sannan a wannan riwaya ta biyu wato Nafi yake cewa lalle Abdullahi dan Umar arada al-hajja, yayi nihin yin haji, amma nazala al-hajjaj ibn Zubair, a shekarar da Hajjaj ibn Yusuf wato ya kai ma Abdullahi dan Zubair farmaki a birnin Makka. Faqila la, sai aka ce ma Abdullahi ibn Umar innan nasa ka'inun bainahum qital, lalle jama'a wato yaki ya kasance tsakanin su, wa inna nakhafu an yasudduka, tsoro muke kai ma kar aje, ma'ana su toshe ka su hana ka shiga. Kaga kenan abinda muke so mu gane, ana birnin Madina ne kenan lokacin da shi Ibnu Umar yake nihin fita, dan shi yake shiga yake ce masa ina jin tsoron kenan wannan shekara fa akwai yaki danga al'amarin da ake ciki. To dan haka shine anan kenan ake gaya masa, sai suke cewa wa inna nakhafu an yasudduka, muna tsoron wato su toshe ka su hana ka isa. Sai yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, Ubangiji ta'ala yace tabbas ku jama'a ta mu'minai kuna da kyaukyawan koyi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai yace idzan aslau kama sana'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, in har an hana ni isa to zan yi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, yanke yanka ya soke hadin shi ya aski sannan ya juyo, yace inni ushidukum anni kada aujabtu umra, yace ina tabbatar muku cewa wato na wajabta ma kaina umra, ma'ana umra da haji kenan, kirani ne yake nihin yi. Kuma kharaja, sannan sai ya fita, hatta idza kana bi zahirul bayda, lokacin da ya zamanto a dokar daji. Kana sai yake cewa ma sha'anu la haji wal umrati illa wahid, lamarin haji da umra bai zamanto ba face abu ne wanda yake daya-daya, gaba ɗayan su abu ɗaya ne. Sai yace ushidukum, yace ina tabbatar muku anni kada aujabtu hajjan ma'a umrati, an gane ko kenan da ya dau niyyar umra kenan sai ya kuturtar da haji akan ta shine daman in ka dauko niyyar umra misali kafin ka iso maka kafara dawafi a wannan lokaci sai ka shigar da niyyar haji akan wannan kenan in har baka dauko niyyar su gaba daya a miqati to kakan iya shigar da kenan hajjin akan umra in ka zo gaba daya sai kai tawaful qudum sannan kuma ka ci gaba da zama a cikin haram shine yace kada aujabtu hajjan ma umrati wa ahada hadiyan ishtarahu bi kudai wato sai ya bada hadaya tashi wanda dama a wurin da ake ce masa kudai wani dawa ne anan ya sayi umra anan ya sayi hadiyan shi da ya ta zango anan wa lam yazid ala zalika bi qara ba akan komai falam yanhar wa lam yahill min shay'in harama minhu wa lam yahlik wa lam yuqassir hatta kana yawmun nahar da aka iso birnin makka wato kasancewar shi Abdullahi dan Umar bai dada ba akan komai an gane ku kenan bayan dawaful qudum shine yace falam yanhar bai soke hadaye shi ba wa lam yahill min shay'in harama minhu wato bai wa lam yahill min shay'in harama minhu bai halitta ma kansa wani abu wanda ya haramta gare shi kenan a lokacin da yake dauke da harami wa lam yahlik bi yasti ba wa lam yukassir bi yasti ba hatta kana yawmun nahar har sai da aka kai wato shine ranar layya ran 10 ga wata lokacin da aka zo aka yi jifa fa nahara ya soke hadaye shi wa halaka yayi aski wara'a an kada qaba tawaful haji wal umra bi tawafihi al-awwal wato yaga cewa ayya biya da wafi na haji da umra wannan da wafi na farko dai an gane ko ma'ana wannan safa da marwa da yazo yi kenan wannan a matsayin dawafi ne nashi wanda yake da farko dan a ka'ida shi safa da marwa in kayi ta a farko in ka zo bayan kayi dawaful qudum shi ma safa da marwa abinda ake kiran shi dawafi kenan shi kuma dawaful ifada bai ya kasancewa sai bayan an sauko daga Arafa a ran 10 ga wata dan haka abinda yake nihi anan ya biya dawafi na haji da umra dawafin shi na farko kenan safa da marwa da bayan yayi dawaful qudum ibnu umar sai yake cewa kazalika fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata dan kar mu manta babu ya gabata da aka zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dawaful qudum bi sake kusantar ka'aba sai a ran 10 ga wata bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya soke hadirin shi yayi aski sannan manzon Allah ya zo yayi dawafi wannan dawafi na ifaba akan raqumunsa wanda kenan anan abin da muke so mu gane kenan safa da marwa shine yake nihi anan dawafin sa na farko da yayi kenan wannan ya tsaya masa a matsayin haji da umra nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك